أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذن الله مدعوكين سركي يو الحميس 23 da watan Rajab wanda ya zo da shekara ta 1443 Hijiriya wanda ya dace da 24 da watan 2 shekara ta 2022 Miladiya zan mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na mai albarka shine At-Taqrib wa At-Taysir li Ma'rifati Sunan Al-Bashir An-Nazir na al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu sani cewa yana daga cikin manyan masadir na ilimin mustalahul hadis shi yasa zan mu gani yana daga cikin jagorori na wannan fanni na ilimin mustalahul hadis wanda suke zurfafawa wanda sune manyan masadir na wannan ilimi kuma shi yasa muke ga wasu abubuwan al-Imam An-Nawawi Allah mashi rahama yana tsawon gakin fadadawa a cikin su dan saboda kamar yadda muka dauka a cikin ilimin mutunul hadis sahih al-Bukhari Muslim kutubu sita da sauransu sune jagorori cikin ilimin hadisi to kuma cikin ilimin mustalahul hadis ma wa'annan sune gaba nau'in da zan mu tashi a yau shine an-nau'u rabi wal 20 nau'i na 24 nau'i na 24 shine kayfiyatu sama'il hadis yadda ake sauraron hadisi wa tahammulihi da kuma daukan shi wa sifatu dabdihi da siffar hardace shi al-Imam An-Nawawi yake cewa Allah mashi rahama tuqbalu riwayatul muslim ana amsar riwaya ta muslimi albalig wanda yake balagagge ma tahammalahu qablahu ma abinda ya dauka kahin balagar tashi yana iya sauraron hadisi kahin ya balaga amma kuma amsa ba a amsa sai ya zama na ya balaga wa mana asani qaumun amma nabiyin wasu malamai sun hana yi washi sun ce ba a yi fa aqdau amma suka yi kuskure dan saboda me yasa saboda mutane sun amshi ruwaya kananan sahabbai ma'ana nabiyin cewa tahammulun hadisi ma mutun yazo ya saurari hadisi ya saurara ya dauke shi yana karami bai balaga ba wasu sun hana wannan abin ji al-Imam An-Nawawi amma kuskure ne hanin nasu me yasa hujja suidi yake cewa dan saboda ya sahabbai da dama suna kanana sun amshi hadisi daga Annabi alaihi salatu wasalam kuma an amshi ruwayan nan tasu daga cikin su kamar Hassan da Hussein da Abdullah ibn Zubair da Ibn Abbas da Nu'man ibn Bashir da Sa'ib ibn Yazid da Miswar ibn Makhrama da wasun su da dama ba tare da ararrabe ba cewa lokacin da suka dauki hadisin suka amshi hadisan daga Annabi suna balagaggu ne ko basu balagaggu kenan yake nuna halaccin yin haka nan din yace haka nan magabata basu gushe ba suna halartar da yara cikin majalisin hadisi da saurari hadisi da ruwaya hadisi muhammata tun suna kanana kuma har zuwa bayan balaga misalin wanda ya dauki hadisi yana halin kahurcin shi yana kahuri shine hadisin Jubair ibn Mut'im wanda hadisi ne muttafaqun alai Bukhari da Muslim sun huddo shi yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul dur a cikin magariba wannan hadisin yana kahuri ya saurare shi yace kuma wannan ya kasance dalilin ta shine harkon abin da yasa musulunci ya shiga zuciyata kenan mun ga yana matsayin kahuri ne ya amshi wannan ruwaya kenan na kasancewar mutun ya amshi ruwaya yana matsayin musulmi yana matsayin kahuri qala jama'atun min al-ulama al-imam an-nawawi yace jama'a da dama daga cikin malamai sun ce yustahabbu an so an yabtadi as-sama'a bi sama'il hadis ya saurara shi jin hadisi ba'da 30 sana bayan ya kai dan shekara 30 waqila ba'da 20 wasu kuma suka ce sai ya kai 20 amma al-imam an-nawawi yace was-sawabu fi hadhihi al-azman at-tabkir bi amma abin da yake daidai a cikin wannan zamanin shine yin sabko tun yana karami ya je wajen neman ilimin hadisi shine sihu sama'ahu lokacin da ya inganta ya saurara wa bi katibihi da rubuta hadisi wa taqayidihi da qayyade shi shine ya ta'ahalu lahu lokacin da ya cancanta lokacin da ya kai ya cancanta yayi haka nan yace wa yaxtalifu bi ikhtilafi al-ashkhas kuma wannan yana sabawa ne da sabawa ta mutane wani zaka gani tun yana karami zai samu tamyizi da kwalehin hankali tun yana dan shekara 7 yana iya zama ya saurara kuma ya hardace kuma ya kiyaye abin da ya saurara kin wani kuma zaka gani dolo ne sai ya kai 20 in zai hankalin da zai iya sauraron hadisin kenan wannan ya sha bambam da halin mutane yadda Allah ya yi su ونقال القاضي إياد رحمه الله قاضي إياد يا رويتو دا معلمي أن أهل السنة أتوا معلمان حديثي سيني معلمان سنة أكينا حددوا أول من زمن يسيح فيه السماء سن حدد زمن فرقان دي كما تمتن يا إنغانتي سورار حديثي بخمس سنين شيني لشيكارة بيار وعلى هذا استقر الأمر أكام ونن نأيكم معلمي يقدان أكي yace amma wasawabu abin da yake daidai shine itibaru tamyiz anura da wannan rarrabewa kamar sha'anin sallah yaro kasance sallah sai ya fahimci ya san abin da yake yi ya samu tamyizi hankali ya zo mishi a lokacin nan ne yake iya yin sallah to haka nan sha'anin daukan hadisi fa in fahima al-khitaba idan ya fahimci zance abin da ake waraddal jawaba da mai da magana kana mumayyiz anto ya zamana mumayyizi ne sahiha sama ya halitta ya ingancin shi sauraron shi na hadisi ya inganta wa illa idan ko ba haka ba fala ba zai in bai inganta ba kenan in bai iya bambancewa wa ruwa na hau haza an rawaito irin wannan magana daga Musa ibn Harun al-Hammal da Ahmad ibn Hanbal wanda yake sanannen malami dangance da wannan al-Imam Suyuti yake cewa an ga yama Musa ibn Ishaq akan wannan mas'ala kace mishi kaifa lam taktubu am Abu Nu'aym me yasa baka rawaito hadisi daga Abu Nu'aym fa qala sai yace kana ahlul kufa la yakhrujuna auladun fi talabil hadisi sigaran malaman kufa busu dokan yaran su su kai su wajen ilimin hadisi suna yara hata su takamilu 20 sana hay sun cika shekara 20 Sufyan al-Thawri yake cewa kana ar-rajul idza arada an yudulba al-hadisa ta'abbad qabla zalika 20 sana mutun ya kasance kahinya idan yayin nihin neman ilimin hadisi sai yayin ibada ta shekara 20 dada in yi so zai fara Abu Abdullah Zubairi daga cikin malaman Shafi'iyya yake cewa a cikin Al-Muhaddis Al-Fasil yustahabbu katab al-hadis fil 20 an so rubuta hadisi a cikin shekara 20 dan saboda ita ce shekarun da mutun ya cika hankalin shi yace ina so an ya shagalta da har da ce Qur'ani da farsanin farallai ma'ana fiqhu kahin zuwa ga daukan ilimin hadisi ne yace idan kuma bai kai da yi bayanin cewa kayyade shi da shekara 5 idan kuma bai kai ba ba zai dauka ba zai dauki hadisi ba in bai kai dan shekara 5 ba yace dan saboda dan shekara 5 bai lazimta ba akan cewa Mahmud Majatul Mahmud lokacin da abin da yasa suke hujja kamar yadda Bukhari ya kafa dalili shine cewa dan shekara 5 ya inganta ya saurari hadisi dan saboda Mahmud ibn Rabi yana cewa aqaltu min annabi sallallahu alaihi wasallam majatan majha fi dalun idarna na hankalci wani tauhidin annabi mun wuce shi a cikin kitabul ilm asahihul bukhari na hankalci wani tauhidin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gugan mu a gida kenan yana dan shekara 5 kenan wannan ya fahimci wannan tauhin da annabi yayi yana dan shekara 5 to shine yace bai zai zama tilas ba a ce haka nan ne dan saboda fahimtar wannan majja dai ba shi yake sa ya hankalci abinda sauran abinda za a faɗa ba na hadisi al-Qasdallani a cikin al-Manhaj mai irshadu sari kenan yake cewa abinda Ibn Salah ya zaba shine ta hakikin mazhaba kuma shine daidai sai na gaba bayanu aqsamu turuqu tahammulul hadis wannan shine kuma babe mai girma wanda sanannen malami sanannen babe ne a wajen malaman mustalahul hadis turuqu tahammulul hadis guda 8 ne shine yake cewa al-Imam an-Nawawi wa jami'u hasamaniyat al-aqsam abinda ya tattaro su dukkan gabaki daya kismi guda 8 ne hanyoyin tahammulin hadisi al-awwal na farko sama'u lafzi shaykh kama abinda ake ne tahammulin hadisi ka zo malami ya karantar da kai hadisi yadda zaka doki ilimin hadisi yadda zaka karance shi hanyoyi guda 8 ne shine zai zana hanyar ta farko shine sama'u lafzi shaykh sauraron lafazin malami kamar ku zamna kuna saurari malamin yana karanta muku kamar yadda muke yi haka wa huwa imla'u wa ghayruhu min hifzin wa min kitab shine yayi imla'i ya rika karantawa ko kuma wani shi ya rika karantawa daga har da malamin ko kuma da littafin shi a hannu yana karantawa yace huwa arfa'u al-aqsamu inda al-jamaahir ita ce mafi girman nau'i daga wajen malamai wanda wannan nau'in na ku saurara malami yana karantawa shine mafi girman nau'i dan saboda dalilan da zai magana qala al-qadi iyad qadi iyad yake cewa la khilafa annahu yajuzu fi hadha babu sabani cewa ya halitta a cikin wannan lissami ga wanda ya saurara kin an ya kula fi riwayatihi ya fada cikin riwayar shi idan a haka ne aka bashi karatu yace haddasa na wa akhbarna wa anba'ana wa sami'tu fulanan duka in yaje bada hadisi yace sami'tu fulanan ko akhbarana fulanan ko haddathana fulan wa qala lana wa zakara lana duka yana iya fada cewa ya ga mana ko ana ya ambata mana duka dai abu daya ne inji qadi iyad qala al khatib khatib yake cewa arfa'uha mafi girman daraja cikin lafazin wannan in zai bada hadisi yace sami'tu kusan ma haddathana sannan haddathana take bi musu baya wajen daraja dan saboda sami'tu take nuna kyarara iskaji da kunnanka wa haddathani sannan haddathani take bi mata summa akhbarana sannan sai akhbarana wa huwa kasirun fil istimal yace ana yawan amfani da shi kuma haka ne duk wanda yake karanta littafin hadisi wa annan su aka yi yawan amfani da su wa kana haza qabla an yashi atakhassus akhbarana bil qira'a yace wannan kuma ya kasance kahin ya watsu takhsis akhbarana ke bance lafazin akhbarana bil qira'a ala sheikh akan karanta ma malami haka daga baya kuma sai ya tabbata cewa idan kai malamin sauraro ne yayi kai kana karantawa shi yana su kai dalibin kana karanta shi yana sauraro wannan kuma sai a kebance shi da cewa wannan za a yi akhbarana za a yi amfani da ita summa qala anba'ana wa nabba'ana wa huwa qalilun fi isti'mal sannan kuma sai anba'ana da nabba'ana bit tashdid wannan kuma kadan ne malamai suke amfani da shi qala sheikh sheikh abu amr ibn salah yake cewa haddathana wa akhbarana arfa'u min sami'tu min jihatin ukhra yace lafazin haddathana da akhbarana sun hi daukaka daraja wajen bada hadisi game da lafazin sami'tu ta wata huskar yace idh laysa fi sami'tu dalalan ala anna shaykh rawahu iyahu bi khilafihima yace dan saboda cikin sami'tu babu dalili akan cewa malamin kai ya karantar da hadisin kai ya jiyar wanda yazo wucewa ma nan yace sami'tu fulan yaqul na juwana yana cewa amma yace haddathana wannan kuma kyarara ya nuna cewa gaba da gaba kai ya ba man hadisin wa amma qala lana amma cewa wana ya ga mana ko kuma zakara lana faka haddathana daidai take da haddathana kace qala lana muna gani a sahih bukhari daidai ku yana amfani da su gaira annahu la'ikum bi sama'il muzakara sai dai bai dace ba da sauraro na muzakara huwa bihi ashbahu min haddathana yahi kusan dacewa da a ce wajen muzakara aka ce game da haddathana ma'ana idan muzakara ce da kai da wani abokinka kuna muzakara ya baka wani hadisi wanda baka da shi to a wannan lokacin muzakara ce ba baka ilimi bane yake in ka zo ka ce wa qala lana fulan wanda bukhari yahi yawaita hakanan wa awdahu al ibaratu mafi ibara lafazi da yahi hutan wahili qala shine qala ko kuma zakara min gairi li ba tare da ya ce lewe kace qala fulan ba tare da kace qala li fulan ba ko kuma zakara li fulan eh kace zakara fulan ko qala fulan aulana wa huwa aidan mahmulun ala sama shi ma wannan ana daukan shi akan cewa mutunan ji yayi da kullun shi iza urifa liqa alama taqaddama fi nau'ul mu'dal idan an tabbatar da cewa wannan mutunan da shi da wancan mutun sun gamu ya ce qala lana fulan ko zakara lana fulan ko zakara fulan ko qala fulan dukkan wannan yana nuna cewa in mutunan an samu tabbas cewa kun ra'ayi da shi kun yi zamani da shi wannan yana nuna cewa lafaz wannan gamuwa ce kai da shi ta hadis ne ba ka yayi ka ji abun la siyama iza urifa annahu la yaqulu balle ma idan an san cewa muhaddis kin bayya hada cewa illa fi ma sami'ahu minhu sai abin da ya hada daga gare abin da ya ji daga gare shi ne zai ce haddasa qala lana ko zakara lana wa khassa al khatib hamalahu ala sama'i bihi khatib al baghdadi ya ke bance shi akan cewa a dauki wannan lafazi na qala lana da zakara da qala akan cewa abinda mutun ya ji ne da kunnan shi dada zai hada haka nan yace wal ma'ruf annahu laysa bi shart amma sanannan abu a wajen malaman hadisi ba sharadi bane sai ka ji da kunnan ka zaka ce wane ya ce mana sai koda ba da kunnan ka kaji ba wani ne ya ga maka kana iya cewa qala lana ko kuma zakara fulan wane ya ambata duka wannan me yake nuna mana mu sani cewa malaman hadisi duka lafazin da kaga suna amfani da shi da matsayin shi a cikin abun ba haka bane kawai za a yi ta amfani da haddathana da haddathani da akhbarani da akhbarana da nabba'ana da qala lana da dukkan su lafuzza ne wanda kowanne yana da kebance da abin da ake nihi da shi wa qad sa'ala al-khatib shaykhahu al-imam suwidi ya ƙara bayani a sharhi yake cewa khatibul baghdadi ya tambayi malamin shi Al-Hafiz Abu Bakar al-Burqani daga sirri cikin hadar da yake ce mishi cewa abin da ya rawato daga Abu Abul Qasim abin da yake ce mishi sami'tu bai cewa haddathana kuma bai cewa akhbarana Khatib ya tambayi malamin shi sai ya ambata mishi cewa Abu Qasim duk da ya kasance siqa ne amma yana da wahala ya ba mutun ruwaya sai ya kasance burkani yana zama a wajen shi inda bai gane shi bai san ba ma cewa ya zo sai ya saurari hadisin a boye in ya so rada shi in zai ba ba zai ba sa hadisin ba zai ce haddasana ba ko akhbarana ko sami'tu me yasa dan saboda ba gaba daga baya shi ba yake amfani da sami'tu nake so bai cewa haddasana bai cewa akhbarana dan saboda ba gaba daga baya shi magana ba dan saboda sami'tu kuma bai ce bai cewa haddasana da akhbarana dan saboda manhajin anan ruwaya ga wanda zai shigo shi kadai zarka shi yake cewa Allah mashi rahama wa sahihut tafsir sahihiyar magana shine a bambance abun shine cewa haddasana arfa'u ita ce tahi kima wajen daraja idan ya bada hadisin akan umumi yace haddasana ba haddasani ba haddasana wa sami'tu ita kuma sami'tu dan saboda me yasa yace haddasana hadda wasu mutane a gurin wanda yake nuna su ma shaida ne akan cewa an bashi hadisin sami'tu kuma in haddasahu alal khusus in ya kasance kai ɗaya ne ya ba ma hadisin sai kace haddasani ko sami'tu kaza kama yadda haka ne al-Imam al-Qasdallani ya faɗa cikin littafin shi al-Manhaj kenan wannan shine abinda ake ce ma asma'u min lafz al-shaykh sauraro daga malami ka saurara shi yana karanta kismin harko kenan da kuma bayani kanshi al-qismu sani qismi nabi kuma al-qira'atu ala shaykh karantawa ga malami ka karanta shi yana sauraro yace wa yusammiha aktsarul muhaddisina aradan mafi yawancin malaman hadisi suna kiranta da arab bujirawa kama yadda mai kira'a zai bujiro ma malami karatun qur'ani wajen bada harda to haka na ake kiran shi da arab an dauko shi ne daga asalin abin daga malaman qur'ani su suke amfani da al-ardu ala shaykh sawa'un qara'ata aw ghayraka wa anta tasma sawa'un kai ka karanta in ko kuma wani ya karanta kai kana sauraro daga littahi ko kuma daga harda hafize shekhu amla malamin ya harda ce ko bai hamra da ce ba iza amsaka asalahu huwa aw sika idan shi ya rike asalin littahin ko kuma wani sika ya rike abinda ake nihi nan gurin zaka iya cewa zai wannan al-arad ko kuma al-qira'a ala shaykh ya kasance kai ne kake karantawa malamin yana sauraro ko kuma ya kasance wani da daga cikin ku kamar yanzu ne yanzu a karanta in za a karanto hadisi in zan mai masalan inda wani ya kawo wannan hanyar muke bi ai ba kowa ba zai rika bi yana karanta mutum ɗaya za a zaba ya karanta ko to sauran ma wanda ba su suka karanta ba suna da izinin cewa su ma sun amsa daga malamin ba za a ce ba ai kawai wanda ya karanta shine ya amsa haka nan idan ya ce idan amsaka asalahu idan malamin ya rike asalin littahin bukhari ne kake karantawa kuma gashi bukharin a wajena a hannu au sika ko kuma wani sika amintaccen mutum wanda aka yarda da shi kuma ya rike kai kana karantawa kuma da wani dalibi wanda an yarda da shi sika ne amintacce ne yana rike da shi ma littahin yana bi dan an yi kuskure yana rike yace al-Imam Suyuti yake cewa sai dai Sheikh al-Islam Ibn Hajar a cikin Sharh Sahih al-Bukhari Fathu al-Bari kenan yake cewa bainal qira'a wal ard tsakanin al-qira'a da ard akwai umumu da khususi dan saboda dalibi idan ya karanta ma malami sai ya kasance a ammu ne min al-ard wala ya qaul ard illa bil qira'a shi kuma bujirawa bai kasancewa sai da karatu sai in shi ya karanta sai gaba yace wahiyar riwayatun sahiha al-Imam an-Nawawi yace wannan kuma riwaya ce mai inganci bila khilafin ba tare da sabani ba kenan wanda aka karatun da aka bada ta wannan hanya hadisan da aka karba ta wannan hanya ruwaya ce sahihi ya mutun yana iya badawa illa ma hukiya yace cikin dukkan wannan an yi ittifaki sai abinda aka rawaito shi daga ba'adu mallayu tadbihi wasu daga cikin malaman da ba al-sahi da sabanin su a cikin wannan mas'ala ma'ana ba al-sahi da su cikin wannan mas'ala ba wa ba al-sahi da su gaba ɗaya cikin ilimi ba dan saboda su wane ne Abu Asimun Nabil ne da Arab abinda Imam Rama Hurmuzi ya rawaito shine ya rawaito cewa al-qira'a ala shaykh bi yarda da ita ba ruwaya da ita ba sahihiya bace amma magana shi ba ita bace daidai magana jumhurin malamai ita ce daidai Abu Asim malamin al-Imam al-Bukhari ne wanda Bukhari yana rawaito sulasiyat daga gare shi yana cikin malaman da Bukhari yake rawaito sulasiyat nashi daga Muhammad ibn Salam yake cewa Khadib ya rawaito yake cewa Waqi'u yace ma ban taba amsa hadisi ba a matsayin ard kenan shi ma yake nunin ya tahi akan cewa bai yarda da ita ba Muhammad ibn Salam yake cewa na gamu da Malik mutane suna karatun hadisi a wajen shi falam yasma'a minhu zalik bai saurari ba bai saurari hadisi gare shi ba dan saboda haka yace saboda kazalika haka nan Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi bai wadatu da ita ba Malik yace ku hutar mun da shi kai ƙara zawo a majalisina dan saboda bai yarraba da alkira'a ala sheikh ruwaya da ita ta inganta na daga cikin wanda suka faɗi ingancin ta kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya kawo a cikin littafin shi al-Mudkhal Anas da Ibn Abbas da Abu Huraira daga cikin tabi'ai kuma da kai Ibn al-Musayyid Abu Salma da Qasim Ibn Muhammad cikin fuqaha usaba da Salim ibn Abdullah da Kharij ibn Zaid da Sulaiman ibn Yasar da Ibn Hurmuz da Aba da Nafi da Urwa da Sha'abi da Zuhri da Makahun da Hasan da Mansur da Ayub daga cikin manya-manyan malamai kuma akwai Ibn Jurayj da Sufyan as-Sauri da Ibn Abi Zi'ib da Shu'ba da malamai guda hudu kenan malaman mazhaba da Ibn Mahdi da Sharik da Lais da Abu Ubaida da Bukhari da jama'a da dama wanda ba a kididdige su kenan wannan dukkan su suke nuna cewa al-qira'a ala sheikh ruwaya da ita ingantatta ce sai suka kawo hujja Bukhari ma ya kawo hujja da hadisin da al-Imam malamin shi al-Humaidi ya rawaito daga wannan da Imam Ibn Sa'alaba yace lokacin da yazo Annabi sai yake cewa in kuna tunanin da muka yi darasin Bukhari yake cewa zan tambaye ka cikin wasu tambayoyi kuma zan tsananta maka yace ka tambaya yace mishi Allahu arsalaka shin Allah ne ya aiko ka yace zano mishi abubuwa da yake ce mishi shin Allah ne ya aiko ka a karshe wannan ai shi yake karanta Annabi yana ce mishi na'am yana ce mishi na'am kuma yace zan je in ba labari ga wanda suke mutanen mu kuma yaje ba da labari kene yake nuna ingancin ruwayat da qira'a ala sheikh gashi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shine hujjar jumhurin malamai yace waqtalafu fi masawati hadi sama malamai sun yi sabani akan daidaicin ta da sauraro min lafzi sheikh gami da lafazin sheikh malamin ya karanta masalan kamar tahar lafazin siga nau'in na farko kismin na farko wanda malamin ne zai karanta ku ku saurara nabi kuma wanda wani ne zai karanta malamin da ku duka kuna sauraro to sun yi sabani da ita wacce ta farkon da wannan daidai suke wajen daraja ko kuma warjuhani ha alaiha ko kuma ita tahirin jayi gami da wannan tahirin jayi gami da wannan wancan na farko warjuhani ha alaihi ko kuma tabiin ita tahirin jayi fa hukiyal awwal an rawaito ruwayat ta farko daga Malik da daliban shi wa ashiyahu da malaman shi da mu'zamu al-ma'ul hijra da mafi yawaicin malaman Makka da Madina da Kufa da Bukhari da gairuhum da wasun su dukkan sun tahi akan cewa duka daye ne kenan na farko magana ta farko sun tahi akan ta cewa duka daye ne dan saboda an rawaito daga Ibn Abbas yake cewa ikra'u alayya ku karanto mini hadisai fa inna qira'atukum alayya dan ka ku karanto mini kin ka qira'ati alaykum daidai ne da kamar ni na karanta mu kenan wannan yake nuna musawati hali sama al-qira'a ala sheikh da al-qira'a ala sheikh ma'ana al-ard kenan da kismin wancan na harko yake nuna dukkan su daye ne shine qira'atu sheikh wanda al-imam al-baihaqi ya rawaito wannan asar kin na ibn abbas a cikin littafin sha al-mudkhal ya rawaito shi kuma daga al-imam as-sayrafi daga malaman shafi'iyya wasani nabiyin kuma an jumhur ahli al-mashriq an rawaito shi daga jumhurin malamai na mutanen madina wa huwa sahihi kuma shine daidai ma'ana nabiyin akan cewa al-qira'a ala sheikh wannan malami ya ku wani ya karanta daga cikin daliban malamin ya saurara shi ya hirin jaye shi ya daukaka kima wajen bada lafazin hadisi wanda suka tai akan wannan shine jumhurin malaman mashriq wa salis na ukun kuma akan cewa wannan kin nabiyu qira'a ala sheikh al-ard bijrawa wani ya karanta sauran malaman da sauran jama'ar da malamin su saurara shi kuma yahi daraja yahi kima gami da qira'atu sheikh yahi karatu malamin wanda suka tahi akan wannan Abu Hanifa da Ibn Abi Zi'ib da wasun su da ma wata ruwaya daga al-Imam Malik an rawaito cewa ya tahi akan wannan ra'ayi yace dan saboda Baihaqi yayi ruwaya cikin al-Mudkhal daga Makki ibn Ibrahim Makki ibn Ibrahim yana cikin malaman al-Imam al-Bukhari wanda yake rawaito sulasiyat daga gare shi dan malaman da Bukhari yake rawaito sulasiyat a cikin littafin shi al-Jami'u Sahih malamai guda biyar ne suna nan akwai dan littafi da nayi wannan kin su sirar su da tarihin su kana ibn Jurayj yake cewa da Usman al-Aswad da Hanzal ibn Abi Sufyan da Talha ibn Amri da Malik da Muhammad ibn Ibrahim da Sufyan as-Sauri da Abu Hanifa da Hisham da Ibn Abi Zi'ib da Sa'id ibn Abi Aruba da Musanna ibn Sabah suna cewa qira'atuka 'alal 'alim ka karanta ma malami ya saurara khairu min qira'atil 'alimi 'alayka yahi gami da ka karanta malamin shi ya karanta kana sauraro kun fahimci abun cewa wani ya dauka anan gurin mu dauke wani ya rika karantawa mu muna sauraro inda aka yi kuskure a gyara wani yana ku kuma kuma kuna sauraro duka kowa da litafin wajen shi yahi ma a ce ni ina karanta ku kuna sauraro aka san abinda mutun zai yi tunani ai abinda mutun zai yi tunani cewa malamin ya karanta yahi dan saboda me yasa hujjarsu su wannan masu ra'ayin na uku suka kawo hujja cewa dan saboda inda a ce li an laugalit alame ta hayya inda a ce malamin shi yake karantawa in yayi kuskure babu wanda zai iya gane waye gyara mishi in shi yake karanta dan shine jagoran abun amma inda wani ne aka zaba yake karanta malamin kunnan shi akan shi yana kuskure an gyara mishi kenan wannan gyaran kuskure shine yasa suka ce ita tahi duka wancan ra'ayi na harko shi yahi amma wannan masu wannan ra'ayin ga dalilin su yace wal ahad fi riwaya biha amma mafi abinda yake kamata ihtiyadan ihtiyadi kiyayewa abinda yake kyau abinda yake daidai idan mutun zai yi riwaya hadisi idan ta wannan hanya ya karance shi kenan masalan in irin wannan hanya ta bice kismin nabi ne wanda karantawa kuka yi malamin ya saurara ɗayan ku ya karanta malamin ya saurara to in zaka bada hadisin sai ka ce qara'atu ala fulan au quri'a alaihi wa ana asma fa aqarra bihi ko an karanta a wajen shi ni ina ji summa ibaratu sama muqayyada sannan ibara ta asama ka saurara daga wannan kin kayyade take kama haddathana au akhbarana qira'atan alai kenan he kace wannan kuma al-imamu an-nasa'i yana yawaita wannan akan da hadisin da zai rawaito daga haris zai kawo shi ne da siga cewa haddathana haddathana al-haris sai yace qira'atan alaihi wa ana asma karantawa akai ni ina sauraro kenan an-nasa'i ya nuna mana cewa ba yana ba shi ya karanta ba wani ne ya karanta kuma dan saboda shi daga hura yake malamin ya hana shi haratan majalisin shi yace wa an shada na fi shi'r qira'atan alaihi in kuma shi'r ne yace an shada na qira'atan alaihi wa mana idlaqu haddathana wa akhbarana ibn al-mubarak idan ta wannan hanya ka saurari hadisi a wajen malami kai idlaqin cewa haddathana ba tare da kace ba qira'atan alaihi wa ana asma ko kuma akhbarana qira'atan alaihi wa ana asma baka kayyade ba ibn al-mubarak ya hana wannan da ya haibu ne ya haye tamimi da ahmad ibn hanbal da al-imam an-nasa'i kun gani ko dan saboda nisa'i yana cikin wanda suke taharri wajen riwaya wa gairuhum da wasun su yace amma wajen waza haifa wasu malamai jama'an malamai sun halitta wanda abinda kuka yi al-qira'a ala sheikh ma kace haddathana kace akhbarana ba hika ce ba qira'atan alaihi wa ana asma yace shine mazhabin zuhuri da malik da ibn uwaina da ya haye al-qattan da bukhari da jama'a daga cikin manya-manyan malaman hadisi da mu'azzam malaman Makka da Madina da malaman Kufa su sun tai akan cewa babu matsala kawai kace haddathana da akhbarana ko da baka ce ba qira'atan alaihi wa asma wa minhum man ajaza fiha a cikin malamai kuma akwai wanda ya halitta a cikin ita wannan ruwayan ma nau'in ta kace sami'tu kenan wanda suka halitta wa man at-ta'ifatan wasu malaman kuma man at-ta'ifatun haddathana wasu kuma cikin malaman suka hana cewa a ce haddathana wa ajazat akhbarana kuma suka halitta cewa a ce akhbarana kenan a wajen qira'a ala sheikh baka a ce ba haddathana ya rika ce akhbarana wannan a wajen ra'ayin wasu malaman yannan shine mazhabin al-imam shafi'i da ashabuhu da daliban shi da muslim bin al-hajjaj mai sahihi muslim da jumhur ahlul mashriq da jumhur malaman mutanen gabas wakila wasu suka ce innahu mazhabu aksarul muhaddisin shine mazhabin mafi yawaicin malamai ma'ana wannan na cewa idan karanta ma malamin ne akai ku yi amfani da cewa akhbarana ba haddathana ba kuma an rawaito wannan daga ibnu juraij da auza'i da ibnu wahab kuma an rawaito daga nisa'i dai kuma wasara huwa sha'i al-ghalib kuma wannan shine ya zamana watsatsan abu wai mafi rinjayi a wajen malaman hadisi kenan wannan na karshen ra'ayin na karshe na cewa in karanta ma malami kuka yi akai ku kuna sauraro in kun je wajen bada hadisin ku ce akhbarana ka ku ce haddathana kenan wannan shi yayi watsuwa shi yayi aka yi amfani da shi wajen malaman hadisi ana gane ya ku furu al-imam an-nawawi yace wasu rassa ma'ana wasu abubuwa da sun kamata a san su a cikin wannan baba al-awwal na farko idza kana aslu shaykh halil qira'a bi yadi mawsuqin idan asalin littahin na malamin yana hannun wani mutum suna amfani da kalma asalul kitab shaykh dan saboda lokacin su malamin da hannun shi ya rubuto abin shi da hannun shi lokacin yana neman ilimi in sahih bukhari ne in muslim ne da sauran su ya rubuta abin shi a hannun shi rubutun shi ne nashi na hannun shi ba yanzu wanda yake sayarwa ce yake a kasuwa to wannan shi yasa yake amfani da cewa idan ya kasance asalin littafin malamin yana rike a hannun wani amintaccen mutum kenan sai ba kaman masalan shi wannan malamin yana karantawa kuma wannan sai ya dauka an ba malam Abdulrahman shi kuma yana duba kawai ni babu komai hannuna saurarawa ce kenan in haka ne akai kuma shi wanda aka ba in yake rike amintacce ne mutunan kirki ne yace mura'il lima yaqra'u ahlul lahu yana kiyaye abinda ake karanta kuma ahali ne ga ilimin hadisi yace fa in hafiza shaykhu ma yaqra idan malamin ya hardace abinda ake fada kin to fa huwa ka imsakihi asluhu wa aula kamar shi ya rike asalin littafin ne kuma ya hima kenan kamar daidai ne a ce malamin yake rike da littafin amma in malamin bai hardace da asalin wannan kin hadisan to wannan kuma ba zai ba wani bai rike yace illa mai hafaz idan bai hardace faqira sai malamin suka ce la yasihu sama in kuka yi wannan jin bai inganta ba yace amma wa sahihul muhtar amma magana ingantatta wadda take allazi alaihi al'amal abinda malamai suke kai aiki akan shi annahu sahihin yana da inganci yayi dan saboda in an yi kuskure wancan sikakin yayi magana kuma shi ma malamin yana ji da sauran jama'a da mai karatun fa in kana bi yadil qari al mawsu'i bi dinihi idan ya kasance a hannun asalin littafin yana hannun wani mutum wanda yake amintacce cikin addinin shi wa ma'rifatihi da ilimin shi mutanen kirki ne kuma ilimin yana da fa aula bi tasihi shi yayi inganci ma a ce yayi daidai yace mata kana asal kuma duk lokacin da aka ce asalin littafin yana biye da gairar mawsuqi yana hannun wani mutum wanda gairar mawsuqin bai ba mutunai abu a yarda da shi ba amintacce bane to wannan lame sai hasama bai inganta ba a saurara a ba ma wani wanda bai ma san me ake nihi ba in kuskuren akai bai iya gyarawa ba kuma bai da amana da zai taharbikin kiyaye ba yace illa mai hafiz sheikh idan malamin bai hardace ba wannan kenan na biyu ai an gane matsalar nan ku sai na biyu asani idza qara'a ala shaykh idan yake karantawa ga malami wannan kuma zai magana ne al-imamu an-nawawi kan wata mas'ala sananna ga malaman hadisi mas'alatu talqin mas'ala ta alaqana ma malami idan ana karanta ma malamin ake cewa akhbaraka fulan aw nahawhu a cikin ruwaya shi ya rubuta abin shi masalan al-tahin shi ya rubuta akhbarana fulan ko haddasana fulan to dalibin in yazo sai rika karanta cewa akhbaraka fulan ko haddasaka fulan aw nahawhu ko makamancin wannan wa shaykhu musgin ilayhi malamin yana sauraro ya kafa kunnan shi akai fahimul lahu kuma yana fahimta abin da dalibin yake fada gairu munkir kuma bai yi inkari wace a wannan ba a bani shi ba to yace wannan sahha sama'u ya halitta wannan sauraron wajazatu ruwaya bihi masu sauraron ya halitta su ruwaya da shi amma yace wala yustaradu nuku shayhi bi ashartin tabacewa he malamin yayi nudiki yayi furci da bakin shi ala sahihi allazi qala bihi jamaahiru ashabul funun gazance mai inganci wanda malaman hadisi na fannin hadisi duka suka yi yanke magana akai kenan idan ana karantawa shi yana sauraro ana cewa haddasaka fulan wa akhbaraka fulan an fulan an fulan annan nabi sai kala kaza koda bai ce ba eh sahihi ne to kyalewa da yayi wannan yana nuna cewa abin daidai ne dan da kuskure ne da yayi magana wa sharaba ba'du shafi'iyya wa zahirin nutquhu wasu daga cikin malaman shafi'iyya da malaman zahiriyya suka ce sharadi ne sai ya ce eh daidai ne sai yayi nutqi da furucin cewa eh tabbas haka ne duka kokarin kiyayewa ne maganganun annabi wa qala ibn sabbag shafi'i yake cewa laysa lahu an yaqulu haddathani bi halitta gare shi bai ce haddathani wa lahu an yamala bihi aw yarwihi kuma yana da aiki ya rawaito yana da damar yayi aiki da wannan hadisin ko ya rawaito shi ma'ana wanda aka karanta kai irin wannan karantawa wani yana karanto ma malamin ku kuna sauraro amma kuma malamin bai nudigin cewa eh sahihi ne bai nudigin cewa daidai ne kawai sauraro ne yake to suka ce mutun yana da dama yayi aiki da wannan ruwa al hadisin kuma yana da aiki ya rawaito ma wasu shi ma da sunan cewa malam wane ya rawaito musu amma sharadin yace quri'a alaihi wa huwa yasma ana karanta mushi ne yana sauraro kenan dan ka hudda daga cikin asan wace irin wani irin lafazin ada ne wajen daukar karatun duka kokarin da malaman hadisi suke a samu tabbacin cewa lokacin da ake baka karatun wani lafazi ne wani tsari ne akai amfani da shi dan a samu amintuwa da nutsuwa a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. As-salis mas'ala ta uku far'i na uku qala al-hakim hakim Abu Abdullah an-Naisaburi Allah mashi rahama yake cewa a cikin ma'rifatu ulumul hadis safa ta 260 zuwa ta 261 yake cewa allazi akhtaruhu abinda nake zaba wa ahittu alaihi aksara mashayikhi wanda na tarda mafi yawaicin malamai na akai wa ayyimatu asari kuma da shugabannin zamani na hadisi an yaqulu fi ma sami'ahu wa hadahu so mutun ya fada akan abin da yaji shi kadai min lafzi shaykh alfazin malami yace haddasani kenan in masalan kai dai ne muke karatun hadisi da kai inda a ce karatu ne na bada sanadi in kai je sai ka ce haddasani fulan in kai dai ne yace wa ma a gairihi in kuma tare da wani ne kuka ji ku bi ko uku ya kace haddasana kenan in ku jama'a ne amma yace wa ma qara'a alaihi abinda kuma aka karanta mishi shi aka karanta mishi yana sauraro kenan alqira'atu ala shaykh ne al'arad ne sai kace akhbarani in kai dai ne wa ma qira'a alaihi bi hadratihi in kuma abinda aka karanta ne kai kana nan kuma da sauran jama'a sai kace akhbarana wannan hakim yace shine na tarda mafi yawancin malamai na akai wa ruya nahahu an ibn wahab an rawato irin wannan magana ta hakim daga ibn wahab wa huwa hasanun kuma abu ne mai kyau in ji al-imam an-nawawi fa in shakka idan mutun yayi shakku kenan yayi shakkun cewa lokaci yayi tsawo masala sai malamin wannan yana so ya bada hadisin da muka bashi a wannan majalisin to yana so ya bada shi ya manta cewa ni wannan hadisin ni dai ne na ji shi a wajen malam ko kuma da jama'a a gurin ya mance dan saboda duka an yi kenan sai in yayi shakku akan wannan ci an yi kula sai ya ce akhbarani to yace haddasani ko kuma yace akhbarani kada yace haddasana ko akhbarana amma ce kullu haza mustahabun bi ittifaqil ulama amma kiyaye wannan lafuzan dukkan su mustahabi ne ga ittifaqin malamai babu wani wajibi a ciki duka kokarin taharri ne da kiyaye nasaba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yake cewa wala yajuzu bi halitta ba ibdalu haddathana bi akhbarana mutun ya juya haddathana da akhbarana wa au akasuhu ko kuma akasun wannan fil kutubil muallafa cikin littattafan da aka rubuta wanda aka wallafa masalan muna karanta sahih al-bukhari yace haddathana fulan mu ko mu ce akhbarana wannan bai halitta ba wa ma sami'atuhu min lafz al-muhaddis fa huwa min al-khilaf fi ar-riwaya bil ma'ana in kana qa'iluhu yajwizu idlaqu kalayhi ma illa fala yajuz yace wa ma sami'atuhu abinda naji shi daga lafazin malamin hadisi to wannan akan sabani ne cikin riwaya ta ma'ana kenan in ya kasance mai ruwaya shi ya halitta cewa da akhbarana da haddathana duka ɗaya ne a wajen shi wannan yake nihin cewa kana iya sauya mishi amma ko da haka nan in shi ma a kiyaye ya kiyaye mutun ya kiyaye akan fadar nasaba ma malamin abin da ya fada saboda sabani yana koma zuwa ne ga riwayatul hadisi bil ma'ana wanda zan mutarra shi nan gaba insha Allah arabi unabi na hudu idza nasakha as-sami'u aw al-musmi'u hal al-qira'a idan mai sauraro wannan masail ne wanda suna buƙatar aji hankali sosai in ba nan ba mutum ya kasa fahimta ina aka ba gaba idza nasakha as-sami'u aw al-musmi'u idan mai sauraro ko kuma wanda ake jiyar da shi yake rubutu halal qira'a cikin halin karatun fa qala ibrahim al-harbi kenan ana karantawa masalan kamar yanzu wannan su wancan lokacin da yake ba littafi bane a sami sahih al-bukhari ne ni ma rubuto abuna nayi da hannu kuma na rike ina karantar da ku to ina karanta muku kuma wani yana rubutawa shi ma ana karanta yana rubutawa to a wannan halin Ibrahim al-Harbi da Ibn Adi da Ustaz Abu Isa Haqal Israini ash-Shafi'i suka ce la yasihu samaa bai inganta bai ce haddathana ko akhbarana kayyaba dan hankalin shi ba a wajen ba hujjar su amma wasahul Hafiz Musa ibn Harun al-Hammal amma Musa ibn Harun al-Hammal al-Hafiz ya ingantar da wannan kuma shine mafi daidai wa akharuna da ma sauran malamai Abubakar Sibigi ash-Shafi'i yake cewa hadartu eh tun yace hadartu na halalta ba zai ce ba akhbarana kawai yace hadartu majlisi fulan kenan na halarci majlisin wani da sai ba da hadisin yace amma Nawawi yace wa sahihi tafsir sahihiyar magana shine a rarrabe zancan fa in fahimar maqru idan kai da kake rubutun kana rubutu kuma ana karatu ka fahimci abinda ake yi saha to ya inganta kayo ruwaya da wannan wa illa idan ku ba haka bane ma'ana baka fahimta ba hankalinka wajen rubutunka to lam yasiha wannan bai inganta ba yace al-Imam Suyuti ya kawo wata waqi'a yace al-Imam Daraquddin mun sa ayyar Daraquddin mun ga tarihin shi kuma mun ga kima shi da darajar shi mun ga har karanta ilalkin shi mun dauki misali a cikin ilalkin shi Daraquddin ya halarci majalisin Isma'il as-Saffar malamin shi ne fajala sayan sako juz'an sai Daraquddin ya zamana yana rubuta juz'in, malamin yana bada hadisi shi kuma ya shagalta da rubutawa. Kana ma'ahu wa Isma'il yumli, Isma'il kuma yana imla'i, wani dalibi kenan yana imla'i. Fa qala lahu ba'dul hadirin, sai wasu daga cikin mahalarta daliban suka ce ma dara kudini la yasihu sama'aka, wannan sauraron naka bai inganta ba, anta tansa kai kana rubutu, kana rubutunka kawai, rubutunka ka shagalta da shi. Sai dara kudini ya ce mishi fahami lil ima'i khilafu fahamik, fahimta ta ga imla'in da ake ta sha bambam da fahimtarka. Summa qala, sannan sai ya ce mishi dara kudini sai zai nuna mishi, ya ce mishi kam tahfazu amala shaykhu min hadisin ila al'an, kai da kake hankalinka a wajen ni ina rubutu, ka har da kana hardace da malam hadisi na wai hada daga farkon har zuwa yanzu. Fa qala, la, yace a'a, shi wannan wanda ba rubutun ya shagalta da shi ba, sauraron yake yi, yake ma dara kudini raddi, yace kana halarci. Fa qala, la, yace amla 18 hadisan, dara kudini yace ya yi imla'in hadisi 18 ne. Sai dara kudini ya maido ya lissafa wannan hadisan, kamar yadda faɗa ce hadisi na harko ya rawato shi daga wani zuwa annabi, hadisi na biyu ya rawato shi daga wani zuwa annabi, sai da ya gama wannan hadisan dukkansu da sanadinsu da mataninsu akan tartibin da wannan ya karanta, yadda mai imla'in ya karanta har sai da ya zo ƙarshe. A wannan gurin malamai suka yi ta mamaki, suka yi mamaki da irin fahimta da hazaka da Allah ba dara kudini. Yace wa yajri hazal khilaf fi ma iza tahaddasa shaykh, wannan sabanin kuma yana sa gudana idan malami ya bada hadisi, aw isami ko kuma mai sauraro, aw afrada alqari ko kuma mai karatu yayi gaugawa, fil isra'i ya wuce iyaka wajen gaugawa, yana ta gaugawa da ƙari yake karantawa, aw haina alqari ko kuma mai karatin ya kasa da sautin shi yadda ba a ji shine haina ma akhfa sautahu, aw bauda bi haisu la yafham ko kuma yayi nesa da malamin mai karatu ta yadda bai jin abinda ake faɗa. Kenan duka wannan shi ma in haka ta faru malamai sun yi sabani, ka iya bada ruwaya da wannan. Yace amma wa zahiru annahu yufa annahu kalimataini, zahirin magana an yi rangwame, an yi gafara ga abin da bai wuce wata kalma biyu ba haka, dan kana sauraron hadisin kai nesa da majalisin mala, ko kuma mai karatu bai daga murya ba wata kalma biyu ta bace maka, ko kuma mai karatin ya daga yayi kaugawa ta hutar hankali wata kalma biyu ko ya ta bace maka baka ji ta ba, to wannan an yi rango mai gazance mafi inganci. Yace wa yustahabbu li shay, kuma in haka ta fara mustahabi ne ga malamin, an yujiza li sami'in, ya bada ijaza ga wannan masu sauraron zalikal kitab, ga wannan littafin kenan, kada yace tunda a wasu kalmomin buku je ba bana ba ku ijazar littafin ba. Wa in kataba li ahadihim, idan zai rubuta ga waninsu, yace kataba sai ya rubuta cewa sami'ahu minni, ya saura ya ji shi daga gare ni, wa ajistu lahu ruwayatahu, na halitta mishi ruwayar shi, kaza fa'ala ba'dhum, haka wasu daga cikin malamai suke aikatawa. Kenan wannan rishin jin wata kalma ɗaya ko biyu ta bace ma dalibi bai ji ba zai yi tasiri ba akan cewa malamin ya hana mishi ijaza wannan littafin cewa ya rawaito shi daga gare shi. Yawa bar mai guza, yace walau azuma majlisul mumli fa balaga anhu almustamli, da a ce majlisin mai imla'in ya girma, fa balaga anhu almustamli, sai kuma mai yin imla'i, mai yin cera jama'a su ji, sai ya kai ga muryar shi tana kaiwa can gurin jama'a. Kenan kaman malamai lokacin su malamai ilimin hadisi yana da kima, yana da mutunci, a majalisi guda sai a samu mutane 2,500, 10,000, 30,000 a zamani a wajen majalisi guda na hadisi, to wannan majalisin bai yiwa mutum malamin a ji lafazin shi, to in ya hudiya an samu masu cera wanda zai su daga murya su ji, to wannan wanda suka ji kin ai murya wannan mai cera suka ji ba ta lafazin malam ba, to wannan in suka ji yace sai jahaba jama'atun, sai jama'a daga cikin malamai magabata suka tahi da wasunsu, annahu yajuzu liman sami almustamli, cewa ya halitta ga wanda ya ji daga bakin mai ceran nan, an yarwi zalika anil mumli, ya rawaito wannan abun daga mai imla'in malamin kenan, yace kai tsaye na ji daga malam wane, dan saboda malam wane shi ya faɗa wancan mai ceran ya daga murye shi, dan saboda larurar muryar ba zata kai ba. Yace wa sawabul ladzi qalahul muhaqqiqun, amma magana mafi daidai wanda muhaqqiqun cikin malamai suka tahi, annahu la yajuzu zalik, cewa hakan kin bai halitta ba. Kenan abinda al-imamu an-nawawi ya tahi kenan, yace dan saboda al-imamu al-iraqi ya faɗa a ciki, yace wannan shine abinda malamai suke kai a kai gare shi, dan saboda hukuncin wanda yake karantawa ga malami mai imla'i kamar mai karantawa ne ga malami kuma yana bujarwa gare shi yace sai dai an shardanta yusama ash-shaykhul umumli lafz mustamli malan yaji abinda shi mai imla'in ya fada kin wannan mai cera da ya cera ta kuma malamin ma yaji abinda ya fada nan kai fadin malami abinda bai fada ba kalqari alaihi sai ya zama kamar mai qira'a ne ala shaykh wanda kuma ya ta gabata ayya halitta yace amma wal ahwat abinda halin da ya dacewa yi daidai a wajen in zai bada hadisin ya rarrabe ya fada cewa wannan lafazin daga mai imla'i na ji shi kamar yadda ibnu khuzaimah yake aikatawa sai ya ce ana bi tablighi fulan ya ce akhbarana fulanun bi tablighi fulan kenan masalan sai ya ce akhbarana ibrahim bi tablighi sa'id kenan malamin nashi ya bashi labari amma ta hanyar sauraro ta bakin wani shine yayi imla'i kenan wannan amana kenan da taharri na malaman hadisi wa qala ahmad fil harf sai al-imam ahmad yake cewa cikin harafi yudgimu shaykh wanda malami zai idgamin shi fala yufahamu ba a gane shi wa huwa ma'ruf kuma sanannan harafi ne yace arzu allah tadika ruwayatahu wannan ina kaunar ya kasance ruwaya shi babu wani kunci akai wata kalma ce sananna kamar a ce qala rasulullahi ka an ce ka ji sallallahu alaihi wa ka ji ida sa sallama kin ba ai kowa ya san ita ce dai za a fada to wannan dan baka ida sa jin ta ba wanda kowa ya san ta sananan abu ne to wannan babu matsala ka ida sa ta kuma ka ce gaji malan ya ce wa qala fil kalima tustafhamu min al-mustamli amma ya fada cikin wata kalma wanda zai nemi istifhamin ta ga mustamli mai karantawa yace in kanat mustami'an alaiha fala ba as in kalma ce wanda aka yi ijma'i akan ta babu lahi mai imla'i mai karantawa mai cirantawa ga malami kuna sauraro to sai kasance ka tambaye shi ya kai mikaci a guri kaza to kuma ya kime mai ta maka kenan wannan babu lahi dan abin ya zama na sananne ne wa an khalif ibn salim man uzalik an rawaito daga khalif ibn salim cewa an karanta haka dan ya tabbata khalif ibn tamim yake cewa naji daga sauri sai asharata alaf hadisi 10,000 naji ko makamancin su ina neman fahimta ga abokin zamana sai Za'ida ya ce min kakkaba da wannan hadisin dan saboda baka ji shi daga malamin ba ma'ana kuna tare malami yana baku hadisi na hadu wani lafazi kai baka ji shi ba sai ka tambaye ni kusan ka cewa mi malam yace sai ka gaya maka abinda na fada to wannan suka ce ba halitta kai ruwaya ba cewa ka ji malam yace kaza sai dai ka ce kai bayanin cewa malam yace kaza amma wani ya tuna mini kaza duka taharmi ne da kiyayewa wajen lafazin hadisin annabi alaihi salatu wassalam da kare ba da kariya ga sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam yawa mu iya sanna mu kai ga ijaza al-khamis nabiyar daga cikin furuqin da yake kawo ya sihu sama'u min wara'i hijab ya halitta sauraro ta bayan shamaki idza urifa sautuhu idan an ji sautin mutanen idza hadasa bi lafzi in an bada hadisi da lafazin kamar masalan kai kana daga nan waje da kai shamaki tsakanin mu kana ji amma sautin da ake fada to in ka je badawa hadisi ya halitta kace naji ma wana yace kaza haddasana au huduruhu ko kuma ya halarci majalisin bi masma'in minhu ta inda yana ji in qura alaihi in karanta ma malamin ne ma ake yana ji amma yace waye ka fi fil ma'rifa khabaru sika ya wadatar wajen sanin mutum ne kasance sika ya baka labarin cewa eh wannan malamin wana ne yake bada labarin amma yace wa sharada shu'ba ru'yatahu shu'ba yana cikin masu zahi shi ya shardanta cewa sai kana ganin idan malamin ido da ido kana ganin shi yake yana fada zaka ce haddasana in baka ganin shi kakka ce haddasana yace tana yiwa shedan ne yayi shigan malamin yayi ta baka hadisi ka rike kariya yace huwa khilafus sawab amma ya saba ma abin da yake daidai wajen malamai da kaulul jumhur da fadar jumhurin malamai kenan wannan shine abin da yake daidai cewa ya halitta dalili akan haka Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa Ibn Ummu Maktum yana kiran sallah da daddare. Bilal yuzni bilal yana kiran sallah cikin dare. Kenan wannan yana nunin cewa duk da ba a ganin Bilal a cikin kiran sallah dare da Bilal yake yi. Ai ba a ganin Bilal. Ji ne sautin shi ake kuma ya nuna cewa Annabi ya ba da izinin cewa ayi dogaro da wannan jin kiran sallar nashi a wajen tsaye da sahur. Kenan ya nuna cewa ya halitta ko da baka ganin mai baka hadisi. Indai ka san muryar shi kaji kuma cewa shi ne balle ma majalisin shi ne kazzu asadisa na shidda far'i na shidda duka wannan wanda suna da alaka da wannan kinmu na biyu kismu kinmu na biyu shine alqira'atu ala shay ko kuma al'arat idza qala al-muslimu inda sama idan mai sauraro ya fada a wajen sama'in mai bada hadisin kenan malamin da yake baku hadisi bayan an gama hadisin ya baku hadisi 20 ne 100 ne yace la tarwi anni kada karwaci hadisan nan daga wajena aw raja'tu an ikhbarika ko kuma duk hadisin da na baka nayi taraji'i na hasa baka ma wa nahau zalika da muka wancin wannan gair musnadin zalika ila khata'in bai danganta wannan ba rishin hadisin taraji'in da ya zuwa ga cewa kuskure ne yayi aw shakkin ko kuma cewa yayi shakku da makamancin wannan yace to wannan lam tamtani ruwayatuhu ba a hana ruwaya ba zaka iya ruwaita koda yace maka wannan hadisan da na ba kakkarwace su daga gare ni ban halita maka ruwaya su daga gare ni ba kakkai aiki da wannan matukar ba yace ba kakkarwace su daga gare ni duka kuskure ne mu wannan ya hada haka nan wannan kuma babu magana amma kawai sahihai ne babu matsala komai yace kakkarwato wannan ba zaka yi biyayya gare shi ba dan kai biyayya ne gare shi wajen boye ilimi yace walau khasa bis samai qawman fasami agairuhum bi ghairi ilmihi jaza lahum ruwaya anu da a ce ya keɓance wasu malamai da sauraron wasu dalibai da sauraron hadisin shi kuma sai wasu suka zo suka saurara ba tare da izinin shi ba to wannan ya halitta yayin su ma su yi ruwaya daga gare shi wanda ba a cikin majalisin suke ba me yasa dan saboda shi wannan malami da ya wannan da ya suka saurara yadda wannan ƴan majalisin suka saurara su ma haka suka saurara babu abin da ya bace musu shi yasa hadisan al-Imam an-Nasa'i daga Haris yake rawaito su yana bada hadisan shi daga wannan malami wanda ya hana shi halartar majalisin shi walau qala ukhbirukum wala ukhbiru fulan kenan wannan mas'ala ta farko cewa wanda suna ganin malamin suna ganin malaman hadisi dukkan wasu masail da suka zo na zamani ana tattauna su akan wannan ne malamai suka tattauna malaman hadisi na zamani suka tattauna qadiyar ba da sanadi ta huskar mai sauraro ta waya ko kuma ta tele ko kuma ta gidan radio an fara sahih bukhari an fara sahih muslim an fara sahih sunan abi daud yana bibiyar darasin tun daga farko har zuwa karshe bai tsallake ko daya ba bisa amana ya tabbatar da cewa ya ji su daga farko har zuwa karshe to wannan shi ma ana bashi ijaza me yasa dan saboda ganin malamin ba sharadi bane gashi wannan magana akan ta suka dogara ga al-Imam an-Nasa'i yana rawaitawa daga Haris wanda ba ganin shi yayi ba alaba ne yake yana sauraro haka nan da ma sauran kadaya da dama wanda malami suka dogara akan cewa wannan kin ya halitta kuma a yanzu duniyar da muke ciki abinda malamai suke ta amfani da shi kenan wajen yada ilimi da wajen yada sanadin hadisan annabi alaihi salatu wassalam dan saboda ya halitta kuma da madogara mai kyau yace walau qala da a ce yace ukhbirukum wala ukhbiru fulan ina baku labari banda wani lam yadurra wannan ba zai cutar ba kala hu al-ustaz abu ishaq malam abu ishaq al-isra'ini daga cikin malaman shafi'iyya shi ya faɗa haka yana bada hadisi masalan misali nan gurin ina bada hadisin ce ukhbirukum wala ukhbiru fulan ina baku hadisi amma banda wani kuma yana ji kenan wannan bai cutarwa shi ma yana da ikon yayi ruwaya dan kace cewa banda shi wannan babu cutarwa da zai yi duka kokari ne na taharri wajen bada hadisan annabi alaihi salatu wassalam duka wannan ha ku duba ku gani ƴan uwa kokarin yadda malamai suka yi magabatan mu Allah musu rahama akan kiyaye da hidima ga sunnar annabi alaihi salatu wassalam duk abinda zaka gani ana amfani da tasarrufi cikin da tattawan hadisi ba a haka ba kawai a shawaiyan ake amfani da shi duk kalma duk lafazin da ka gani da kai dalili da kai abubuwan da suka sa kuma da manhajin da kai abinda ake nihi da shi cikin littattafan na sunna da muke karanta muna gani kowane lafazi kowane abu da manhajin ba haka ba kawai aka zuba shi aka rubuta kuma wannan habiran ne anwa'u tahammulul hadis da muke ce guda 8 ne wannan biran ne muka gani abinda suka yi mana saura guda 6 sati mai zuwa zan mu tashi akan al-ijaza da nau'in ta ita ma nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara muna kokarin daukan da dama dan so muke yi kafin karshen shekarar zamana littafin mun kare shi gaba daya akan wani majalisi 20 ko 20 da wani abu haka Allah ya kama mana